إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a kalkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga tara ga watan Jumadal Ula hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 31 ga watan 10 miladiya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul qalam wannan kuma shine darasin mu na 5 a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
الله مدوغا كنسركي يكي جوا يوم يدعون يوم يكشف عن ساق ranan da za a yaye akan kabri wa yud'auna ila sujudi kuma za a kire su zuwa ga yin sujuda fala yastati'una kuma ba za a ba su ikon yi ba Allah madaukakin sarki yake cewa khashi'atan abasaruhum Allah yace idanuwansu a kaskance tarhaquhum dhilla wulakanci ya lullube su wa qad kanu yud'auna ila sujud kuma sun kasance ana kiran su ga yin ga zuwa sujuda wahum salimuna alhali suna masu lafiya kalau Allah madaukakin sarki a ayoyin da muka karanta ya gaya mana cewa a ranar tashin alkiyama wa'anda suka yi imani suka miƙa wayan su ga Allah madaukakin sarki wa'annan za su samu lada za su samu tagomashi za su samu aljannatayya Allah ya bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu yadda za a yi a zo a gidan duniya wani yayi kafirci wani yayi musulunci kuma idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya sanya su su zamanto abu ɗaya ne a wannan ayoyi guda biyu da muka karanta sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ranan da bala'i zai yi bala'i ranan da tsanani zai yi tsanani ranan da kowa zai rasa yaya zai yi ranan da kowa zai rudi ya shiga firgici sai Allah madaukakin sarki ya bayyana domin ya zo yayi hisabi a tsakanin bayin shi a lokacin ne Allah madaukakin sarki zai yaye akan kabrin shi halittun Allah madaukakin sarki mutane za su ga kabri wanda bai yi kama da kalar kabrin da ka sani ba Allah madaukakin sarki sai yayi umarni ga dukkanin mutumin da ya kasance yana yin sujuda a gidan duniya saboda Allah madaukakin sarki wannan mutumin zai iya yin sujuda amma duk mutumin da ya kasance a gidan duniya baya yin sujuda dan Allah ko a gidan duniya baya yin sujuda saboda shi kafiri ne zai so yayi sujuda amma bayan shi ya tsaya kikam ya kasa yin wannan sujuda a lokacin da kafirai suka ga cewa masu imani suna sujuda su sun kasa sujuda sai Allah ya bayyana mana cewa wulakanci da kaskanci zai lullube huskokinsu saboda me yasa saboda an kasance a duniya ana kiran su da cewa su zo su yi sujuda ana kiran su a duniya su zo su bauta ma Allah ana kiran su a duniya su bar abubuwan da suke na bautar gumaka su bar abubuwan da suke na shirka da shirka su bar abubuwan da suke na saba ma Allah madaukakin sarki amma ba su bari ba Allah ya ce wa hum salimuna a lokacin da ake kiran su a duniya domin su bauta ma Allah domin su yi sujuda sun kasance suna masu lafiya da lafiyan su daren daƙam amma sun ƙi su bi Allah madaukakin sarki sun ƙi su yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da shi dan haka tunda a duniya ba su yi sujuda ba bayan cewa suna lahiya lau cewa Allah madaukakin sarki bai rike tsaran bayan su ba ya hana su sujuda tun a duniya to a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ba za ya ba su dama ba domin su yi wannan sujudan Allah madaukakin sarki yake cewa yauma yukshafu an saqin ranan da za a yaye akan kabri anan malaman tafsiri suna da fassara guda biyu dangane da kabri da ake nufi anan ne an karbo daga ibnu abbasin da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa an amrin fazi'in shadid ana nufin da yauma yukshafu an saqin rana wani abu wani al'amari wanda yake mai furgitowa wani al'amari wanda yake mai ban tsoro wani al'amari wanda yakan sa kowa ya rude kowa ya rasa kakazai haka an haiko an hakaito daga ibnu abbasin da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa huwa ashaddu sa'atin fi yawmil qiyama idan aka ce yauma yukshafu an saqin ana nufin da shi wani lokaci a ranar tashin alqiyama sa'a lokaci wanda yafi kowanne lokaci zama tsanani shine lokacin da al'ummomi za su zo su yi tsaye a tsakiyar rana tana tafasa kwakwalen su suna so Allah madaukakin sarki ya samu yayi musu hisabi saboda wanda zai yi aljanna ya tafi aljanna wanda za ya wuta ma ya matsu a zo a yi hisabin saboda ya samu sauki na daga firgici da ya shiga daga ciki Humaydin ya dalla ta kara tabbata a gare shi Abdu bin Humaydin ya rawaito daga Ikrima daga Ibnu Abbasin ya dalla ta kara tabbata a gare shi aka tambayi Ibnu Abbasin wai me ake nufi da yauma yukshafu an saqin yake cewa abunda ake cewa ma yauma yukshafu an saqin yake cewa idza khafiya alaikum shay'un min alquran yake cewa idan wani abu ya bace muku na daga alqurani mai girma fabtaghuhu fi shi'r yake cewa to ku nemi ma'anan wannan abun a cikin yare na larabci a cikin waƙe na larabci yake cewa fa innahu diwanul arab saboda shi yare na larabci a waƙe na larabci anan ne ake gane ma'anonin alqurani mai girma yake cewa amma sami'tum qawla shay'r yake cewa shin bukuji fadan mawaƙin da yake cewa ba sabran anaku innahu lashirbaqu qad sanna li qaumuki darbul a'naqi wa qamatil harbu bina ansaqi to balarabe a lokacin da aka zo yaki yaki abu ne wanda ba na wasa ba abu ne wanda na akama jiki a gabza da yan adawa to balarabe yake cewa qamat binal harbu ansaqi yakan cewa yaki ya kai mu ga dole cewa sai mun yaye kabrin mu haka balarabe zai iya cewa yauma yukshafu an saqin zai iya cewa an yaye akan kabri akan wani abu mai al'amari akan wani abu wanda ya kamata a sa lura akan wani abu wanda ya kamata a kama jiki domin a yi shi to balarabe yakan fadan wannan haka al-Imam al-Qurtubi ya hakaito daga Mujahid da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa yauma yukshafu an saqin ranan da za a yaye akan kabri ya fassara shi da cewa shine shiddatul amri al'amari zai tsanani ga al'umma a ranar tashin alkiyama mutane za su zabura su je wajen annabi adam a zabura a je wajen annabi nu a zabura a je wajen annabi isma'il a zabura a je wajen wane wane har a zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha ana laha ana laha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana cewa shine yake da damar yayi wannan cetan shine yake da damar yayi wannan cetan haka ibnu qutayba a cikin littafin shi da ya gharibul qur'an yake cewa larabawa sukan ce ga mutum idza waqa fi amrin azim idan mutum ya shiga a cikin al'amari mai girma wanda zai sa ka rude ko wanda zai sa ka rasa yaya za kai yake cewa to larabawa suna cewa shammara an saqihi ya dage kwabrin shi mutunan da zai ya tsallaka ruwa ko mutumin da zai wani aiki mai wahala ko ko mutumin da zai wani al'amarin da ya firgita shi to larabawa sukan ce wannan mutumin ya dage kwabrin shi idhashtadda al'amru fil harbi yakan cewa a lokacin da al'amari yayi tsanani a lokacin yaki to larabawa sukan cewa shammara an saqihi koda ko mutumin bai yayi kwabrin shi ba to larabawa sukan cewa shammara an saqihi saboda mi kinaya ce dan a nuna cewa al'amarin yayi tsanani kamar yadda kai ma bahaushe idan al'amari yayi tsanani zaka ga cewa mutun yana ta kwankwahe hannuwan shi na riga yana zare damtsan shi to a lokacin da kaga bahaushe yana haka to al'amari ne yayi tsanani to haka shi ma balarabe a lokacin da al'amari yayi tsanani aka rasa kaka za a yi to larabawa sukan cewa shammara an saqihi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda lokacin da aka zo ghazwatu Uhud yake cewa in hazaman nasu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yakan cewa mutane sun kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farmaki a lokacin da aka zo ghazwatu Uhud yake cewa wala qadra aitu Aisha wa umma Sulaimin wa innahuma lamushammiratani ara khadama suqihima tanqulani alqiraba ala mutunihima thumma tafriganihi fi afwahi alqaumi thumma tarji'ani fatamla'anihi yake cewa a lokacin da al'amari ya ciccira a ghazwatu Uhud masu imani suka ji kishirwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan adawa suka kewaye shi suka zagaye shi Anas bin Malik nake bada labari yake cewa ya ga Aisha da ita da Ummu Sulaimin sun tattare abun lullubin su sun tattare zanan su suna zuwa suna kwaso ruwa suna zuwa suna ba masu imani kuma su koma su ciko su zo su ba masu imani su sha to anan الشاهد اتكين wannan hadisin shine yake cewa ara khadama suqihima to wannan larabawa idan abu ya ciccira aka rasa yaya za a yi to sukan cewa yawma yukshafu sukan cewa kashafa an saqihi ko shammara an saqihi haka al-hatim adalla ta qara tabbata a gare shi yana cewa fatal harbu in ghaddat bihi al-harbu ghaddataha wa in shammarat an saqiha al-harbu shammara yake cewa idan yaki yayi tsanani to larabawa sukan cewa shammara an saqihi kamar yadda yake cewa wa in shammarat an saqiha al harbu shammara idan tsanani yayi tsanani zaka ga cewa larabawa sun kafsa a cikin yaki to lokacin da mutun ya shiga a yaki koda bai dage kwabrin shi ba larabawa suka cewa shammara an saqihi to shine Allah madaukakin sarki ya aro wannan kalmar yake cewa yawma yukshafu an saqin ranan da za a yayi akan kwabri ranan da bala'i zai yi bala'i kowa ya shiga rudu Allah ya aro irin wannan maganan ne dan Allah ya fahimtar da larabawa saboda su suke da kalar wannan magana idan al'amari ya ciccira sukan cewa shammara an saqihi ko kashafa an saqihi to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi musu magana da irin yaran da za su gane haka tarafa shi ma an hakaito daga gare shi a cikin waken shi yake cewa kashafat lahum an saqiha wa bada min ash-sharri al-bawahu to lokacin da al'amari sharri yayi yawa shine yake cewa wa bada min ash-sharri al-bawahu kamar yadda zamu gani a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan cewa in lam taraw fihim kufran bawahan ko wani abun da ya kama da haka manzo Allah yake cewa sai dai in kun ga kafirci wanda yake ya bayyana a tattare da su to wannan magana ta tarafa tana nuna mana cewa idan al'amari yayi tsanani al'amari ya ciccira aka rasa ya za a yi da shi larabawa sukan cewa kashafa an saqihi ko shammara an saqihi wannan kuma yawma yukshafu an saqin yana da fassara ta biyu akwai malaman da suka tafi cewa ana nufin da shi ranan da za a yayi akan kwabri lokacin da Allah madaukakin sarki zai zauna domin yayi adalci yayi hukunci a tsakankanin bayinsa to zaka ga cewa a kamar yadda aka hakaito zaka ga cewa Allah madaukakin sarki zai yayi kwabrin shi bayu halittun Allah madaukakin sarki za su ga halintan da bus taba gani ba za su ga kalar kabri mai kyalkyali da haske wanda yake nuna cikar mulki na Allah madaukakin sarki wannan kuma raddi ne akan mu'tazila idan aka ce Allah madaukakin sarki yana da abu bai zamanto dole sai ya zamanto irin nawa ba bai zamanto dole sai ya zamanto irin naka ba kamar yadda muka bada misali a baya da kai da mutun za ku iya tarayya a cikin wani abu amma naka yafi nashi tsada misali yanzu idan ka doka salula wani zai iya rike ta miliyan guda wani zai iya rike ta shikka goma amma dumin sunan su dukkanin su salula sunan su duk da cewa akwai bambanci na kudi a tsakanin su to haka Allah madaukakin sarki yakan da sifa amma sifan bai zamanto dole a ce irin na bayin shi bane wa'annan malaman sun tafi cewa Allah madaukakin sarki yawma yukshafu an saqin ranar da za Allah zai yaye akan kabrin shi sai a kira wa'anda suka yi imani su yi sujuda wa'anda ba su yi imani ba su kasa yin sujuda ga Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata daga Sa'id ibn al-Khudri da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya hakaito mana a cikin wani hadisi hadithu shafa'a hadisi wanda yake mai tsawo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba su labari yake cewa fa yakshifu an saqin sai Allah madaukakin sarki ya yaye akan kabri fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adhina lahu bisujudi lokacin da Allah zai yaye akan kabrin shi duk wani mutum da yake yin sujuda a gidan duniya saboda Allah madaukakin sarki to Allah zai ba shi dama domin ya yi sujuda a ranar tashin alkiyama yake cewa wala yabqa man kana yasjudu riya'an amma duk mutumin da ya kasance shi yana yin sujuda a duniya riya'an saboda mutane su gani illa ja'ala Allahu dhahrahu tibqatan wahida yake cewa sai Allah madaukakin sarki ya sa kabrin shi ya zamanto abu ne guda daya sai Allah madaukakin sarki ya sa tsarar bayanka ta miƙe ta kasance abu guda ne mutum ya zo yana so ya yi sujuda domin ya nuna mubaya'ansa ga Allah madaukakin sarki amma Allah ya rike bayan ya hana ci ya yi sujuda saboda mi saboda shi ya kasance a duniya yana yi domin a ce shi masu sallah ne yana zuwa masallaci a wuri saboda a ce wani baya da wasa da sallah yana jan sallah saboda a ce wani yana daga cikin limamai na masallaci to wannan yana nuna maka hadari da riya take da shi a cikin ibada za ka zo a duniya ka ta sujuda ka ta ibada idan dai baka yi shi dan Allah madaukakin sarki ba za a tashi a ranar tashin alkiyama lokacin da kake so kai sujuda kai mubaya'a ga Allahnka Allah madaukakin sarki ya rike tsaran bayan mutun ya hana shi yayi Allah ya kare mu kullama arada an yasjuda kharra ala qafa yake cewa duk lokacin da mutun ya so yayi sujuda to sai ya kasa mutun yayi tsaye kikam ya kasa yin wannan sujuda haka kuma hadisi ya tabbata har yau daga yasar daga ata bun yasar an abi sa'id ibn al-khudri inda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yake cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa yakshifu rabbuna an saqihi yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah zai yaye akan kabrin shi fa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina yake cewa duk mutumin da ya amsa kalimar la ilaha illallah a duniya mace ne ko namiji zai yi sujuda ga Allah madaukakin sarki wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'a yake cewa amma wanda yake yin sujuda a duniya saboda a ce riya saboda a ce suwa na sune masallata ko suwa na sune jagaba wa sum'atan koko yana yin salla ne saboda mutane su yaba shi fa yadhhabu yasjuda yake cewa wannan mutumin sai ya tafi domin ya yi sujuda fa ya'udu dhahruhu tibqan wahidan sai tsarar bayan shi ta kasance abu ne wanda yake ya kasance abu ɗaya ne ba zai iya yin sujuda ba Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un malaman tafsiri sun yi mata fasara guda biyu fasara na farko shine abinda muka ambata kama abinda Ikrima da Ibn Abbas da Mujahid suka tafi akan shi shine cewa ranan da al'amari zai cira yayi tsanani fasara na biyu kuma shine ranar da Allah madaukakin sarki za ya yaye akan kabri dukkanin yanda ka fassara abun yayi saboda ana so a nuna maka a ranar tashin alkiyama rana ce ba ta wasa ba rana ce ta birgici rana ce ta tashin hankali dan haka kowa ya dage yayi ibada shi saboda zatin Allah madaukakin sarki wannan shine abin da za ya sa ka amsa mubaya'anka a gaban Allah madaukakin sarki kai sujuda Allah yake cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla lokacin da aka kasance ana kiran su a duniya domin su yi sujuda ga Allah madaukakin sarki sai suka kiya Allah yake cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla zaka ga idanuwansu a kaskance wulakanci ya lullube su Allah ya ce saboda mi saboda kanu yud'auna ila sujudi sun kasance a gidan duniya ana kiran su da cewa su zo su yi sujuda amma fala yastati'una su ba su iya yin sujuda saboda girman kai to shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana su su yi sujuda kamar an musu azaba ne da abinda suka kasance suna aikatawa a gidan duniya sun kasance ba sa yin sujuda a gidan duniya to a ranar tashin alkiyama lokacin da suka buƙaci su yi sujudan kuma to Allah madaukakin sarki ba zai ba su dama su yi wannan sujudan ba Ibrahim Nitaimi da Allah ta ƙara tabbata a gare shi lokacin da ake cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujud sun kasance ana kiran su yake cewa ya'ni ila salatil maktuba ana kiran su zuwa ga salloli guda biyar wanda Allah madaukakin sarki ya farlanta musu bil adhani wal iqama ana kiran su mutun yana jin kiran sallah amma ba zai tashi ba yayi arwalla domin yayi sallah ana kiran iqama mutun yana zamne ana hira banza amma ba zai iya tashi ba domin ya je yayi sallah sai ya bari sai lokacin da aka kare sannan ya zo yayi sallah to al-Imam Taymi yake cewa wa'annan mutanen wa'anda za a kira sallah a kunnuwansu a tada iqama a kunnuwansu su kin tashi domin su je su yi sallah yake cewa su ne idan an tashi ranar tashin alkiyama za su nemi su yi sujuda amma Allah madaukakin sarki ya rike tsarar bayan su ya hana su su yi sujuda Sa'id ibn Jubair da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa wa qad kanu yud'auna ila sujudi an kasance ana kiran su domin su yi sujuda yake cewa kanu yasma'una hayya alal falahi fala yajibuna wa hum salimuna yake cewa sun kasance ai a duniya suna jin ana cewa hayya alal fala ku zaburo zuwa ga rabauta ku zaburo zuwa ga tsira fala yujibuna amma ba su karba wannan kiran mutum ne yana zamna ana hirar banza yana zamna ana lido yana zamna ana gulma amma za a kira sallah ya ki tashi domin yayi wannan sallah yake cewa asihha sun katance masu lafiya ne fala ya'tunahu amma ba su iya tashi domin su yi sallah wannan kuma yana mai tabbatar maka da cewa wasa da sallah duk mutumin da yake wasa da sallah yana tattare da bala'i za ya ga abin da baya kamna a ranar tashin alkiyama ana nufi da wasa da sallah ba wai mutumin da bai yi ba a'a mutumin da za a kira ma a kira sallah a tada iqama amma ba zai zo yayi ba sai lokacin da ya ga dama a tada sallah karfe 1 yace shi ba zai sallah ba sai karfe 2 yayi to wannan mutumin idan dai yana yin haka ne saboda wasa da sallah idan bai hankali ba zai tashi a ranar tashin alkiyama yana so yayi sujuda amma Allah madaukakin sarki ya rike tsaran bayan shi ya hana shi yayi sujuda a Ka'abul Ahbar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa wallahi ma nazalat hazihi al-aya yake cewa wannan ayar da Allah yake cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla kaskanci da wulakanci zai lullube su wa qad kanu yud'auna ila sujudi sun kasance ana kiran su ga yin sujuda a duniya wa hum salimuna al-hali suna masu lafiya yake cewa wallahi ma nazalat hazihi al-aya yake cewa wannan ayar bata sabka ba illa anil ladzina yatakhallafuna anil jama'at yake cewa wannan ayar bata sabka ba sai ga mutanen da su ba sa yin sallah a cikin jami'i to su ne wa'annan mutanen a ranar tashin alkiyama kaskanci da wulakanci zai lullube su saboda me yasa saboda a gidan duniya ana kiran su lokacin da suke jin kiran sallah lokacin da ake iqama amma ba za su zo su yi wannan sallah ba duk mutumin da kaga cewa yana wasa da sallolin shi baya sallah sai lokacin da ya ga dama to wannan mutumin babu cikakken imani a tattare da shi wannan mutumin zaka samu cewa akwai tawaya akwai ragowa a cikin imanin shi hadisi ya tabbata daga Sa'id al-Khudri ya dalla ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-masjida manzon Allah yake cewa idan kaga mutun yana luzumtan masallaci a kira sallah yayi sallah a cikin mutane fashhadu lahu bil iman manzon Allah ce ku shaida wannan mutumin yana da imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah madaukakin sarki innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah manzo Allah ya karanta wannan ayar yake cewa kadai yana luzumtan masallaci ne mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe ya tsaye da sallah kuma ya bada zakka to haka duk mutumin da zaka ga cewa dan abin da bai taka kara na duniya ba yana shagaltar da shi daga yin sallah a jama'a to wannan mutumin har yanzu babu cikakken imani a tattare da shi khususan in ka dora mata ba abun da zai hana ta ta yi sallah akan lokaci sai kawai san ha ko wani abun da bai kama da haka ba to wannan akwai ragowa a cikin imanin mutum Abu Ibn Mas'ud madalla ta kara tabbata a gare shi yake cewa man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman yake cewa duk mutumin da yake so a ranar tashin alkiyama ya hadu da Allah madaukakin sarki salim alim yake cewa falyuhafidhu ala ha'ula'is salawati hina yunada bihinna yake cewa to wannan mutumin idan dai yana so ya hadu da ubangijin shi lafiya lau to ya kiyaye da wa'annan sallolin guda biyar haisu yunada bihinna lokacin da ake kiran su ba wai ana nufin ka kiyaye sallah ba kai sallah lokacin da ka ga dama ba ana nufin ka kiyaye sallah ba ka jinkirta sallah har lokacin ta ya fita yake cewa to wannan mutumin idan dai yana jinkirta sallah yayi kusa da ya ki haduwa da ubangijin shi lami lafiya lau yake cewa fa inna allaha shara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda yake cewa Allah ya shar'anta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanyoyi na shari'a wa innahunna min sunanil huda yake cewa salloli guda biyar yana daga cikin abubuwa wanda za su kai mutun daga shari'a walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum yake cewa da za ku yi sallah a cikin gidajenku kamar yadda mutumin da yake jinkirtawa akan sallah yake yi yake cewa da kun yi jinkiri akan amsa kiran sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na annabinku yake cewa walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum yake cewa kuma wallahi duk mutumin da ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin zai bace yake cewa ma min rajulin yatatahharu fayahsinu tuhur yake cewa babu wani mutumin da zai yi tsarki ya inganta tsarkinsa summa ya'midu ila masjidin min hadhihi almasajid sannan ya tattaki ya tafi zuwa ga daya daga cikin masallatai illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhthuha hasana yake cewa babu wani mutum da zai yi tsarki ya inganta tsarkin shi ya kama hanya ya tattaki zuwa ga masallaci sai Allah ya gafarta masa duk taki dai da zai yi sai Allah madaukakin sarki ya rubuta masa lada wayarfa'uhu biha daraja haka kuma sai Allah madaukakin sarki ya daga darajar shi wayahuttu anhu biha sayyi'a haka kuma sai Allah madaukakin sarki ya kankare masa zanubinsa yake cewa wala qadra aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq yake cewa babu mutumin da zai jinkirta sallah lokacin da za a kira ta ya ki zuwa yayi sallah yake cewa illa ma'lumun nifaq yake cewa sai mutumin da akwai alamomi na munafici tare da shi yake cewa wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhda bainar rajulaini hatta yuqama fi sayf yake cewa magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance zaka ga mutum an doko shi mutum bi sun doko shi daya a kafadan shi na dama daya a kafadan shi na hagu sun rike shi baya iya yin tsayewa amma sun talallabo shi sun kawo shi a masallaci sun sanya shi a tsakiyar sahu saboda me yasa saboda ya samu lada na jami'i saboda ya samu lada na sallah a tattare da mutane to haka duk mutumin da zaka same shi ba zai yi sallah a cikin mutane ba sai ya ga dama yayi sallah to wannan mutumin Ibn Mas'ud ne yake cewa akwai alamu na munafici a tattare da shi kuma mai yiwa zai tashi a ranar tashin alkiyama yana so yayi sujuda ga Allah madaukakin sarki amma Allah ya rike tsaron bayansa ya hana sai yayi sujuda haka duk mutumin da kaga cewa baya sallah a cikin mutane to wannan mutumin zaka ga cewa shedan yana wasa da zuciyar shi shedan ya rena ka ne ina ga ko dan adam ya rena ka zaka ji cewa babu dadi balle shedan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk mutumin da kaga baya sallah a cikin mutane to akwai alama na wasa da zuciyar shi da shedan yake yi hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Abu Dawud da al-Imam an-Nawawi suka Abu Dawud ya fitar da shi al-Imam an-Nawawi yace hadisi ne wanda yake ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min thalasatin manzo Allah yace babu wasu mutum uku da za a samu fi qaryatin wala badwin a gari ne suke ko a daji ne la tuqamu fihi musallah mutanen da ba za su hadu ba domin su yi sallah illa qad istahwadha alaihim ash-shaytan ba ce cewa shedan ya musu izgili ba ba sai cewa shedan ya ran musu ba manzo Allah yake cewa fa alayka bil jamaa fa inna ma ya'kulu dhi'bul qasiya yake cewa mutum ya lazimta sallah a cikin mutane saboda me yasa saboda zakanya tana kama mutumin da ya ware ne da a ce zaki zai koro wasu dabbobi to zaka ga dabbar da ta ware ta fita daga cikin mutane to ita ce za a yabi domin yayi farautarta to haka duk mutumin da baya sallah a cikin mutane koda ku biyu ne koda ku uku ne idan dai ku uku ne a gari manzo Allah ce in dai ba ku yin sallar jami'i to shedan yana wasa da zuciyoyinku kuma idan ba ku yi hankali ba kuna daga cikin al'ummar da shedan za ya rabauta a ranar tashin alkiyama idan mutum yana wasa da sallah baya sallah a cikin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa salloli guda biyu sune sallolin da suna da nauyi akan mutumin da yake munafiki manzo Allah ya ce sune sallar isha'i da sallar asuba duk mutumin da kaga ba iya tashi ya sallar asuba a cikin mutane duk mutumin da kaga cewa baya iya yin sallar asuba sallar isha'i sai ya ce sai dare yayi saboda ni idan nayi sallar isha'i a cikin mutane ba zan samu damar na yutiri da shafa'i ba to wannan shedan ne yake so yayi wasa da zuciyanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna asqala salatin alal munafiqina manzo Allah yake cewa sallah wadda tafi nauyi akan mutumin da yake munafiki salatul isha manzo Allah yake cewa ita sai sallar isha wa salatul fajr da sallah ta asuba manzo Allah yake cewa walau ya'lamuna ma fihima manzo Allah ce da mutane sun san abin da yake cikin sallar isha'i da sallar asuba na lada la atawhuma walau habwan manzo Allah ce wallahi da mutane sun zo sun yi wannan sallar koda ko suna jan ciki ne koda ko suna rarrafe ne manzo Allah ce da mun san abin da ke akwai a cikin waɗannan sallolin guda biyu na falala da babu yadda za a yi ta bar mu manzo Allah yake cewa walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam manzo Allah ce na kusa da in yi umarni da sallah a tsaida ta summa amura rajulan fayusalli bin nas manzo Allah ce yayi kusa in sa ata da sallah sai in sa wani ya shiga ya bada sallah summa antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa ahriqu alaihim buyutahum bin nar manzo Allah ce ya kusa in sa ata da sallah sai in sa wani ya shiga ya ja sallah yace sai in ja wasu tawaga su kuma wannan tawaga suna dauke da wuta suna dauke da makamashi na wuta manzo Allah ce sai mu bi gidaje gidaje mu ga su wane ne wa'anda ba su zuwa masallaci domin su yi jami'i manzo Allah ce in sa a kunna ma gidajen su wuta wannan ba yana nuna ma manzo Allah zai sa a kunna ma gidan wani wuta ba amma manzo Allah yana so ya nuna ma cewa duk asarar duniya ba ta kai ba a ce gidanka ya kone kurmus babu wata asara da dan adam zai yi a ce da gidanka da abin da ka aje da dukiyar da ka tara duka ya kone ina ganin gobara yana daga cikin manya-manyan jarabawa da Allah madaukakin sarki zai yi mabawa amma manzon Allah dan ya nuna maka mahimmancin sallah a cikin mutane yake cewa mutumin da bai zuwa masallaci yayi sallah a cikin mutane manzon Allah ce yayi kusa in ba da umarni da cewa aje a kone gidansa kana ganin cewa amma idan mutum ya kasance yana tsaye da sallah kuma to zaka ga cewa har addinin musulunci bai ba da damar cewa a kone gidanshi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi kusa ga haka saboda ya nuna maka mahimmancin sallah a cikin mutane makaho ne yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah yace ya manzo Allah yake cewa innani ya rasulullahi innahu laysa liqa'idun yaquduni ila almasjid, yake cewa ya manzo Allah ni makaho ne ba inda dan jagora wanda zai iya jawo ni yazo da ni zuwa ga masallaci. Fasa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu fa yusalli fi baitihi, yana neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mishi rukhsa, yana neman a sauƙaƙa mishi tunda shi makaho ne ba ya da dan jagoran da zai kai sa masallaci, a bashi dama ya salla a gidan shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi dama, faru khisa lahu, manzo Allah ya bashi dama ya ce kaje kai salla a gidanka. Falamma, lokacin da ya juya baya tahi, falamma walla da'a, bayan manzo Allah ya bashi dama da cewa tunda bai da dan jagora ya salla a gidan shi, bayan ya juya baya manzo Allah ya kira shi da ya dawo yake ce mishi hal tasma'un nida'a, manzo Allah ya ce mishi idan aka kira salla kana jin ta, yake cewa ina jin ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to fa ajib, idan dai ka ji kiran salla ko makaho ne kai, to idan ma tattaki zaka yi ka yi rarrafi ka zo. To manzo Allah bai ba dama ba hatta ga mutumin da yake makaho ne, bale mutumin da yake da yana da idanun shi lafiya lau, makaho zai iya hitowa ya hwada ya gwalje ya ji ciwo, zai iya hutuwa ya hwada rami ya kare, zai iya hutuwa wani abu ya cije shi ko maciji ko kunama a lokacin. Amma duk da wannan hadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba shi dama ba domin ya samu ya salla a gidan shi. To ina ta ga mutumin da yake da mai lafiya, zaka samu cewa a kira salla matasan mu suna zamne, a kira salla mutun sai ya ga dama yayi salla, to wannan mutumin yana tattare da bala'i idan dai bai tuba ba daga wannan aikin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sami'a nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin, manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya ji kiran salla ya bari har lokacin salla ya fita bai zuwe wannan salla ba, to kowa yayi salla ba yayi da salla. Fala salata lahu illa min udrin, sai dai in wani uzuri ne ko mutumin da bai lafiya ko mutumin da yake da tabin hankali ko mutumin da wani larura ya same shi ko mutumin da hankalin shi ya gushi, wannan shi kadai ne aka ba dama ya jinkirta sallah. Shi yasa wasu malaman suna gani idan ka jinkirta sallah da gamgam ba wai maida ta zaka yi ba, wasu suna ganin a istighfari zaka yi ka tuba idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya yafe maka, wasu malaman suna ganin a ka yawaita nafilfili saboda mai yiwa idan Allah ya ga dama zai iya cirato wannan nafilan naka domin a cike maka gurbin wannan sallar da baka yi ba. Amma da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa duk mutumin da ya bar sallah da gamgam to kowa ya ran ko Allah madaukakin sarki ba zai karba ba. Al-Imam Tirmidhi inda Allah ta kara tabbata a gare shi ya fitar da hadisi, ya fitar da asar yake cewa wa qadruhu ya an ghairi wahidin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahum qalu, yake cewa an rawaito daga da yawa daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su sun ce man sami'a nida'a, duk mutumin da ya ji kiran sallah falam yujib, bai karba ba yazo yi sallah a cikin mutane, fala salata lahu, to wannan mutumin ko yayi sallah ba za ya samu ladar wannan sallar ba, Allah madaukakin sarki ba zai karba ba, saboda sharadin sallah shine lokacinta da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma a lokacin ne ake so ka yi ta. Haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahum Allah, manzon Allah yake cewa ba za a samu mutum ba yana yin jinkiri a wajen sallah har sai Allah madaukakin sarki ya sa yayi jinkiri a ranar tashin alkiyama. Wannan ba wai mutumin da shi sai ya ga dama yayi ba ko mutumin da baya, a mutumin da za a ta da sallah yana da daman da zai zo ya shiga sahun gaba, yana da daman da zai zo ya shiga sahu na bi, yana da daman da zai zo ya shiga sahu na uku, amma yayi zaman shi domin ya zamna sahu na karshe. Wannan mutumin manzo Allah yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama yadda ya zo sallah a retar, haka shi ma zai zo a retar, za ya zo cewa ya tabdo an kulle kofan aljanna, sai ya yi jira, sai ya jira tukwana, ya sha wahala tukwana, Allah madaukakin sarki ya ba da dama a yi sallah da shi, a ya ba da dama ya shigo wannan aljanna. To haka kuma idan aka kira sallah ba aso kana cikin masallaci a kira sallah ka fita ka kama uzurinka, sai dai wani uzuri na doli ko na bawali ko wani abun da ya kama da haka. Ibnu Sa'di dan Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa wallahi law alima al mudayyi'u lis salati wal jama'ati madha alayhi min al ismi wal uquba yake cewa wallahi mutumin da zai yin zaman shi ya ki yin sallah a cikin mutane ya ki yin sallar juma'a da ya san abun da yake tattare da shi na laifi wa madha fatahu min al ajri wal khairi wal mathubati yake cewa wannan mutumin da ya san abun da ya rasa na alkhairi da na lada yake cewa la arafa annahu qad khasira dinahu wa dunya yake cewa wannan mutumin da ya tabbatar da cewa yayi asarar duniyar shi kuma yayi asarar lahirar shi wa annahu la yastanqidhuhu min dhalika illa an yuqli'a wa yatuba ila maula yake cewa babu abin da zai sa mutum ya samu zunubi ya samu rashin rabo da rashin lada sai mutumin da za a kira sallar juma'a ya ki tafiya sai mutumin da za a zo a kira sallah a cikin jama'a amma wannan mutumin ya ki yin sallah a cikin mutane yake cewa to wannan mutumin yana tattare da zunubi yana tattare da laifi sai bayan ya tuba ne ga Allah shi madaukakin sarki a lokacin nan ne kadai Allah zai yaye mishi wannan laifin wannan yana nuna mana cewa idan dai mutum yana so idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ya bashi dama yayi sujuda a gaban zatin Allah madaukakin sarki to wannan mutumin ya zamanto dole a duniyar shi ya kasance yana yin sallah a cikin mutane kuma ya kasance yana yin wannan sallar ne domin zatin Allah madaukakin sarki ba dan ba a ce yayi wannan ukubar da wannan asarar da muka karanta ba wai ga mutumin da ya bar sallah bane ba wai ga mutumin da shi yayi azhar yayi la yaqin la asar ba ko yayi sallah wata yaqin wata a shi wanga yana yi amma dai matsalan shi kawai za ya zo ne bai yi ta ba a cikin mutane ba sai lokacin da ya ga dama yayi to shine ka'abul ahbar inda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa wannan mutumin shine Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya akan shi khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimuna amma mutumin da ya bar sallah da gamgam wannan dukkanin malamai tun daga Hanabila da Shafi'iyya da Ibnul Qayyim da Ibn Taymiyyah dukkanin wani malami na Ahlus Sunna wal Jama'a sun tafi akan cewa duk mutumin da ya bar sallah da gamgam ya barta kwata kwata to wannan mutumin ya rabu da imanin shi Allah madaukakin sarki yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya Allah yake cewa sai ga wasu mutane sun zo a bayan su sun maye gurbin su adaa'u ssalata mutanen da suka tuzarta sallah wattaba'u ash-shahawat kuma suka bi sha'awata sha'awatan su Allah ya ce fa sawfa yalqawna ghayya idan an tashi ranar tashin alkiyama za su hadu da bala'i za su hadu da abunda ba za su so su ganshi ba a ranar tashin alkiyama idan ka koma a cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki lokacin da ya bada daman cewa a yaki mushrikai cewa yayi waqimus salata wala takunu minal mushrikina Allah yake cewa qaqatiluhum yu'adhibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim karshe Allah madaukakin sarki yake cewa fa in tabu wa qamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum wannan yana nuna maka cewa addinin musulunci ya bada dama ko da kafiri ne idan dai bai yi imani ba idan dai bai amsa kiran da Allah madaukakin sarki yayi masa ba to wannan kafirin idan ana ya kassa idan ya tsaye da sallah to Allah ya bada dama cewa a kyale shi amma idan bai tsaye da sallah ba to wannan mutumin Allah ya bada dama a yake shi saboda hadisi daga Abdullah ibn Buraida hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara manzon Allah yake cewa alƙawalin da ke akwai a tsakanin mai imani da wanda baya da imani shine sallah duk mutumin da ya bar wannan sallah to wannan musulman ya rabu da imanin shi Anas ibn Malik dan Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa sun kasance kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza ghaza bina qauman yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance duk lokacin da zai yaki wasu al'umma tare da sahabban shi to manzo Allah lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzu manzo Allah ba zai kai farmaki ba a wani gari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sammako ya je tun da safe ya je ya duba ya gani fa in sami'a adhanan kaffa anhum idan manzon Allah ya ji ana kiran sallah a garin manzon Allah zai ce masa sahabbai ku koma ba sai mun yake su ba mutane ne wanda suna yin sallah wa in lam yasma adhanan aghara alaihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan bai ji kiran sallah ba to ba zai ba zai bada dama a yaki wa'annan mutanen za a tsara rundunar yaki sai sun zo gab da garin sai manzon Allah ya ce ku tsaya anan sai manzon Allah ya je ya lallaba a boye ya je a bakin garin ya saurara ya ji idan ya ji kiran sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan mutane ne wa'anda suna sallah muƙyale su amma idan manzon Allah bai ji kiran sallah ba sai ya bada daman a yake su wannan yana fassara maka cewa musulmin da zai barin sallah wani zaka ji ya ce shekara kaza raban shi da yi sallah wani wata guda wani sati guda to wannan mutumin yana tattare da hadari kuma zai iya rasa imanin shi a Auf ibn Malik inda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya fitar mana daga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa khiyarukum a'immatukum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum manzon Allah yake cewa mafi alkhairi daga cikin ku shine shuwagabanninku wa'anda kuna son su suma suna son ku wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim za ku yi musu sallah suma su yi muku sallah manzon Allah ya ce wa shiraru a'immatukum manzon Allah ya ce al'ummar da tafi sharri a cikin ku sune allazina tubghidunahum wa yubghidunakum sune wa'anda kuna kin su suma suna kin ku watal anunahum wa yal anunakum ku tsine su suma su tsine ku faqila ya rasulullah manzo Allah suka ce ya manzo Allah afala nunabidhuhum bisayfi suka ce ya manzo Allah to dan mi yasa wa'annan ba za mu yake su ba manzo Allah yake ce musalla ma aqamu fikumus sala manzo Allah ce ba za a yake su ba matukar cewa sun tsaya da sallah koda shugaba ne gare ka arni koda shugaba ne gare ka in dai wannan shugaban yana sallah duk yanda yake cuta maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba da dama ba akan cewa a yake shi saboda me yasa saboda yana sallah wannan yana nuna maka cewa muhimmanci da sallah take da shi ga mutumin da Allah madaukakin sarki ya sanya shi musulmi ne haka Ubadah ibn Samit inda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su sai suka yi mishi mubaya'a yace yana daga cikin abin da muka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan shi shine an baya annahu ala sam'i wa ta'a sun yi ma manzo Allah mubaya'a akan cewa za su ji kuma za su yi ta'a fi man shatina wa makrahina a lokacin da suke cikin jin dadi da a lokacin da suke cikin rashin jin dadi wa usrina wa yusrina suka ma manzo Allah mubaya'an cewa suna tare da shi a lokacin da suke cikin yalwa na kudi da a lokacin da suke tsanani wa allanu nazi al'amra ahlahu illa an tara kufran bawahan indakum min allahi fihim burhan manzo Allah yake cewa yana daga cikin alƙawali wanda suka ɗauka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa kada su yaƙi mutumin da ya ce la ilaha illallah kuma yana sallah amma mutumin da bai sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada daman cewa a yaƙi wannan mutumin haka cewa dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ittifaqi akan cewa babu wani mutum da zai je a gaban Allah madaukakin sarki ya tsira in dai bai je da sallah ba idan zaka je da wuridi dubu idan zaka je da wani wuridi da za a baka ko da wata nafila da za a baka wadda alqur'ani babu ita alqur'ani babu ita a hadisi babu abinda zaka je ka taima Allah da shi ka tsira shine sallah amma zaka ga cewa mutanen mu sun mai da sallah ba komai ba wani tunda yan musulunta tunda aka haife shi a musulmi bai taba zuwa makaranta aka koya masa ya ake sallah ba matashi nawa ne bai iya sallah ba magidanci nawa ne bai iya sallah ba lattiza nawa ne bai iya sallah ba to wannan yana nuna mana cewa karamcin sanin muhimmanci da daraja na sallah idan aka zo a ranar tashin alkiyama ba za a dauko komai naka ba ba a dauko sadakanka ba a dauko istighfarinka ba abunda za a dauko abu na farko da za a dauko shine sallarka idan sallarka ta inganta to a lokacin nan ne za a duba sauran ayyukanka idan sallarka bata inganta ba a lokacin Allah madaukakin sarki babu wani aikin ka da zai duba ibn al-qayyim ya wallafa littafi yasa ma littafin suna salla da hukuncin mutumin da ya bar wannan salle a cikin wannan littafin yake cewa saduwar aiki aikin da Allah madaukakin sarki zai karba yana tattare da karbuwan sallarka idan Allah ya karbi sallarka to dukkan aikanka na alkhairi Allah ya karba idan Allah bai karbi sallarka ba to babu wani aiki na alkhairi kuma da Allah madaukakin sarki zai karba ya kawo misali yake cewa tamkar gini ne gini idan dai ba a yi shi akan wani gimshiki da zai dogara da shi ba to babu yadda za a yi wannan ginin ya tsaya ana yin shi gobe da an zo za a tardo cewa wannan ginin ya zube almiswar bin mahrama yadda Allah ta kara tabbata a gare shi da shi da ibnu abbas suka zo wajen sayyidina umar yadda Allah ta kara tabbata a gare shi lokacin da aka yi yaki kissar tana nan malamai sun rawaito ta a cikin littattafan su da dama lokacin da aka soki umar jini yana kwaranya a jikin umar suka shiga a gidan shi da shi da ibnu abbas hina tu'ina faqala ibnu abbas radiyallahu an gashi wa an soki umar jini yana zuba a jikin shi ibnu abbas yake cewa ya amiral mu'minin as-salah yake cewa ya shugaban masu imani a tashi a tsaye da sallah umar yake cewa ajal eh a tashi ayi sallah innahu la hazza fil islam liman adaa as-salah yake cewa babu rabo a cikin musulunci ga mutumin da ya tozarta sallah babu rabo a cikin musulunci ga mutumin da bai tsaya koyi sallar shi ba babu rabo a cikin musulunci ga mutumin da shi sai ya ga dama yayi sallah wannan yana nuna maka cewa yadda Umar ya damu da sallah amma zaka ga cewa mutun saboda ciwon kai ya bar sallah sai lokacin da ya ga dama saboda yana kwance a gadan likita yayi sati yayi wata bai sallah ba to idan bai hankali ba al-umuru bi khawatimha Allah madaukakin sarki yana duba al'amura ne da mikaccika lokacin da kai sati baka sallah kana a gadan likita lokacin da kai wata baka sallah kana a gidan likita to Allah madaukakin sarki zai iya sa mala'iku su rubuta ka a cikin wa'anda ba sa sallah to wannan yana nuna maka hadari da sallah take da shi ga mutumin da baya kula da ita haka Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra salah yake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance ba su ganin wani al'amari a ce wai kafirci ne idan mutum bai yi shi ba kaman sallah to wannan duk mutumin da ya bar sallah bai damu da ita ba to wannan mutumin zai iya rabuwa da imanin shi duk mutumin da ya bar sallah qata'an to wannan mutumin ya rabu da imanin shi amma shi kuma mutumin da zai yi azhar ya qiyil la'asar ko yayi asuba ya qiyin wata sallah wannan kuma shi menene hukuncin shi ibnu taymiya a cikin littafin shi al-fatawa al-kubra yake cewa duk mutumin da ya kasance fa amma man kana musirran ala tarkiha la yusalli qattun yake cewa duk mutumin da ya bar sallah baya yin sallah kwata kwata waya mutu ala hadha al-israr wa at-tark fa hadha la yakunu musliman yake cewa duk mutumin da zai bar sallah kwata kwata kuma ya mutu akan wannan yace wannan mutumin ba musulmi bane ba shi yasa muna jan hankalin ƴan uwanmu kada wani ya ruda ka yace zai baka wani wuridi wai ka bar sallah wannan wuridin zai maye ma gurbin sallah kada wani ya ruda ka yace ma akwai kala ibadar da zaka yi ka ladan ka yahi ladan wanda ya sallan shekara 1000 to wannan mutumin zai dora ka akan hanyar halaka ibnu taymiya yake cewa duk mutumin da ya bar sallah ya mutu baya sallah to wannan mutumin ba musulmi bane ba yace lakin aktharan nas yusalluna taratan wa yatrukuna hataratan yake cewa amma mafi yawancin mutane zaka ga cewa wata ranya yi sallah wata ranya ki wata ranya yi azhar amma ya ki la'asar yake cewa to wannan mutumin da zai yi sallah ya ki sallah fa haula ilaysu yuhafizuna alaiha yace zaka ga wa'annan su ba su kiyayewa akan sallah wa haula tahta alwaidi yace duk mutumin da zai yi sallah wata ya ki wata to wannan mutumin yana kalkashin hukuncin Allah madaukakin sarki yake cewa wa humul ladina jaa fihimul hadithul ladhi fi sunani yake cewa akan wa'annan mutanen ne wa'anda ba su kiyaye sallah hadisin ubadata ibn samit yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsu salawat manzo Allah ya ce salloli ne guda biyar katabahunna Allahu alal ibad Allah ya rubuta wa'annan sallolin guda biyar akan bayin shi fil layfil yawmi wal layla Allah ya rubuta wannan sallolin a cikin wuni da cikin dare yake cewa fa man hafaza alaihinna duk mutumin da ya kiyaye akan wa'annan sallolin guda biyar kana lahu ahadun indallahi an yudkhilahu aljanna yake cewa duk mutumin da ya kiyaye wa'annan sallolin guda biyar to Allah yayi alƙawali wannan mutumin Allah madaukakin sarki zai sanya shi aljanna wa man lam yuhafiz alaihinna amma mutumin da shi bai damu da yin sallah ba zai yi wata yaqin wata lam yakul lahu ahadun indallah wannan mutumin babu alƙawali da shi da Allah cewa Allah zai sa shi aljanna kuma ba zai sha shi wuta ba in sha azabahu wa in sha ghafara lahu idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya sa a yi maka rahama ka shiga aljanna idan Allah madaukakin sarki bai ga dama ba kuma zai sa a kakkabe ma mutum kura a yi mishi azaba a gidan wuta sannan a doke shi a ayi aljanna da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu a cikin ingantaccen hadisi yake cewa mu hori ayyanmu da yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muru abnaakum lis-salati li-sab'in manzo Allah yake cewa idan danka ya shekara 7 ka hore shi da yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan suka kai shekara 7 ba su yin sallah fadribuhum alaiha bi-ashrin manzo Allah ce idan yaron kai kai shekara 10 ba ruwan shi da sallah ko sai ya ga dama yayi to wannan mutumin wannan yaron manzo Allah ya bada dama a hore shi a buge shi wannan yana nuna maka cewa falala da sallah take da shi gata da zaka yi ma danka koko gata da zaka yi ma wani mutum shine ka dasa yin sallah da kula da sallah a cikin sauran a cikin lokacin shi to sauran laifi ba sai ka ce kai yi ba saboda Allah madaukakin sarki yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un danka da kake tsoron yayi shaye-shaye ko yabi mata ko yabi mutanen banza idan ne ka gina sallah a cikin zuciyar shi to wannan sallah ita ce za ta hana shi ya saba ma Allah madaukakin sarki wa'ansu mutane sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mushi ya rasulullah to mu za mu karbi musulunci amma sharadin mu shine cewa a cikin wa'annan sallolin guda biyar za mu yi guda uku mu bar guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na yarda ku zo ku yi sallan ku yi uku ku bar biyu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi dan me yasa za a ba su dama su yi sallah uku su bar biyu manzo Allah yace idan dai har sun yi uku to za su cika sauran wannan yana nuna maka cewa idan ka dasa biyayya ta sallah ga danka to duk abin da kake tsoro akan shi na lalacewa ko duk abin da kake tsoro akan shi na tabewa to wa'annan sallolin da yake yi su ne za su hana shi ya saba ma Allah madaukakin sarki kuma ka lura da kyau ko a cikin unguwa idan ka ga yaro ta kadari baya jin maganar kowa zai iya cin mutuncin kowa to za ka lura cewa wannan yaron baya sallah kuma ka lura da kyau ko a unguwa idan ka ga yaro yana sallah yana luzumtan masallaci za ka ga cewa duk a unguwa baya da matsala da kowa baya da abokin hada baya da abokin gaba baya da abokin zagi kuma ba za ka same shi ba yana wasu ayyuka na lala to wannan idan dai mutum yana so idan ya tashi ranar tashin alkiyama Allah ya bashi dama yayi sujuda to sai ya kasance ya kula da sallar shi idan muka ce kula da sallah ba muna nufin ka je ga ruku'i kai sujuda ba a salamce ka tashi ka tafi ka a'a ka je a makaranta a koya maka wannan sallar yaya ne ake yi a ingantar da ita idan yau aka ce a kawo dosi ana neman ma'aikata aka ce a kawo takarda kala kaza da takarda kala kaza da takarda kala kaza da za a ce a kawo takarda guda 10 idan ka hada guda 9 kai da kanka ba ka jin kurashi din ka je ka aje wannan dosan naka dole sai ka nemo cikon wannan daya saboda kada ka dora a yareje tanshi idan aka ce kofi legalize dole sai ka yi kokari ka samu tambar kasa kuma sai ka yi legalize saboda kana tsoron kada ka dora a yareje ce to ina ta ga abinda shine aikinka na farko wanda Allah madaukakin sarki zai ya duba a ranar tashin alkiyama anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh